الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 10 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmil usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
mata hudu sai ta jura tana da ciki ko bayan ya kake ta sai armo wata hannu to dai armo wata kan wacce ta aihu sai ya rasu waya ne kinan gano kuma tambaya ta shi shine kaman mutumin da yake da mai gano mace ita kadai to dai yana da wani abin da to shi wancan rasu yana da iya maza kwa to nan tana bayan an ba waccan mace rabon su wancan yaran da wancan wanda musu babu yanda za a yi su samu na kura kanansu
to bari dai in fahimci ta farko tukun ta farko yake cewa mutum ne yake da mace hudu sai ya saki daya saki kuma wanda yake raja'i kafin ta gama idda sai ya auri wata kuma sai Allah ya masa rasuwa to ko Allah bai masa rasuwa ba wannan aure da yayi aure ne wanda yake batacci saboda ita mace matukar tana cikin idda matsayin mata take ga mijin da ya sake ta sai an kai lokacin da ta gama idda iddar mai ciki ko shine haifi cikin ta Allahumma sidi in saki ne na karshe kenan saki ne wanda yake na karshen uku wanda babu komai tsakanin shi da ita to a ran nan ma yana iya aure wata amma duk mutumin da yake da mace hudu idan ya saki daya saki daya ko saki biyu to baya halatta ya auro wata sai wannan mata da ya saki ta gama idda an gane ko shine malamai suke fada suke cewa a ina ne namiji yake yin idda kenan a inda namiji yake yin idda shine a wannan mahalli daya daya mutumin da yake da mace hudu ya saki daya saki wanda yake yana da komai saki daya ko biyu to baya halatta ya auro wata mata sai wannan ta gama idda sai dai in saki ne wanda yake ba'il ma'ana karshen saki ne na uku ko kuma kulu ne aka yi ma'ana ta dawo masa da sadakin sa ya karba ya fita daga cikin sha'aninta ya sake ta to anan yana da halin da zai auro wata a ran nan ma ran da ya saki wannan domin shi kulu babu komai a cikin sa sai da aure wanda yake samu kenan dan haka wannan aure da yi aure ne wanda yake batacce domin mace ta biyar ce ya aura shi kuma duk lokacin da aka tabbatar da haka to dole ne wannan aure batacce ne dole zai rabu da ita ita wannan ta biyar kenan dan haka ita kuma wannan wanda ya saka kenan kafin ta haihu wanda Allah ya masa rasuwa wannan a matsayin matar shi take kuma za a raba gado da ita za a raba gado da ita. Damun bataccen aure ne kawai fita za wannan hudda ta za a yi da gida. Aure ne wanda yake batacce. Damun kwata-kwata bai inganta wannan mace ta biyar ce ya aura. Sannan ta biyu me kake cewa?
Kamar mutum ne yana da ya mace na miji. Mana sai na miji ya riga yin mace rasuwa kuwa. Mana kenan sai miji sauran ya shi mace guda. To shi ne da namijin shi yana da yara wanda ya rasu. Ita mace ta kade su. Mana bayan ya mutu ita kade ta sauran mana da aka wanzar wanda wai su yaran wancan da wancan wanda kuma ba yanda ya samu wani abu.
Kamar misali mutum ne yake da ƴaƴa biyu mace da namiji. An gane ko mace da namiji. Namijin sai Allah ya masa rasuwa. Sannan kuma sai shi mahaifin nasu ya rasu. Mahaifi da ya rasu kenan ya bar ɗaya jikokin shi. Sannan kuma da ɗaya shi ɗaya ta zazo. Iya abin da za a yi a nan za a raba dukiyar shi tsakiya. In an raba ta tsakiya ɗiyar shi ta zazo za a ba ta rabi. Wannan abin da ya rage wancan jikokin nashi su za su yi lin zakar mislu hadzil unsayyin. Namiji a ba shi kwatancin rabon mace biyu. Kenan wannan rabi za a ba kenan wadancan jikokin nashi su za su raba abin da ya rage bayan an ba da shi rabi. An daga shi kada. Na'am. A wajen rabon gado wanda ake fara ba shine wanda Allah ya kasacewa ga yin rabon shi kaza ne a cikin dukiyar. Wanda Allah ya ce za a ba shi kaza daga cikin dukiya wannan su ne ake fara ba. Misali kuwa Ubangiji Ta'ala ya nuna mana kasanta in ma a ba ta ɗaya daga cikin uku in shi mamacin ba ɗa ba jika kuma babu taron ƴan uwa daga biyu abinda yake sama da biyu. Sai a bata ɗaya daga cikin uku. In ko shi ɗan nata ya bar ɗa ko jika to za a bata ɗaya daga cikin shida. Uba akan ba shi ɗaya daga cikin shida a lokacin da shi mamacin ya mutu ya bar ɗa ko jika. Kaga waɗannan dukkansu suna da rabo. Allah ya nuna mana gulgudan rabonsu. Uba in ma a ba shi ɗaya daga cikin shida. In mamacin ya bar ɗa ko jika. In babu ɗa ba jika uba yana iya gaje dukiya gaba ɗaya bayan an ba masu rabo rabonsu. Ita ko uwa a bata ɗaya daga cikin uku ko a bata ɗaya daga cikin shida. Mata a bata ɗaya daga cikin huɗu in shi mamacin bai bar ba ɗa ko jika. In ya bar ɗa ko jika sai a bata ɗaya daga cikin takwas. To a nan abinda muke so mu gane in aka zo rabon gado a farko duk wani wanda yake da rabo za a kasa a bashi rabon shi. Sannan wanda yake asu wanda yake iya gaji dukiya gaba ɗaya shi abinda ya rage zai zo ya hau kanshi. Misali mutum ne ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar matar shi kuma ya bar ɗan shi ya bar ɗa ɗaya ko kuma ya bar ƴaƴa. A nan uwa da uba menene rabonsu? Ɗaya daga cikin shida. Kowanne za a bashi ɗaya daga cikin shida. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Naga uwa da uba kowane ɗaya a bashi kashi ɗaya daga cikin shida daga cikin abin da ɗansu ya mutu ya bari na dukiya. In kana lahu walad, in shi ɗan nasu yana da ɗa ko jika, kenan uwarsa da mahaifiyarsa da baban shi, kenan kowane ɗaya za a bashi ɗaya daga cikin shida. To kuma ga matar shi da ya bari. Ita kuma mata za a bata ɗaya daga cikin takwas. Me yasa? Saboda ya bar ɗa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai. Ubangiji Ta'ala yace na ga matanku da kuka mutu kuka bar su ɗaya daga cikin hudu daga cikin duk abin da kuka bari na dukiya in ba ku da ɗa ko jika. Fa in kana lakum waladun, idan ku kun bar ɗa ko jika, falahunna thumnu mimma taraktum, daga cikin duk abin da kuka bari na dukiya za a kasa kashi takwas a basu kashi ɗaya. To kaga a nan in aka zo rabon gado raba dukiyar za a yi yanda rabon kowa zai hutu, rabon uwa da uba ya hutu, sannan rabon mata ya hutu. Asalin mas'alar za a kasa ta kashi shida, to a shida babu ɗaya daga cikin takwas, domin ita matar shi tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin takwas, uwa da uba kowane ɗaya daga cikin su yana buƙatar a bashi ɗaya daga cikin shida. Idan an kasa dukiyar kashi takwas, a takwas babu ɗaya daga cikin shida. In ko shida aka kasa ta, to babu ɗaya daga cikin wato takwas. Kenan me za a yi anan? Sai a kalli su waɗanda suke masu rabon, ga uwa, ga uba, sannan ga mata. Me za a yi? Kenan ita wannan takwas ɗin rabon mace, sai a lumka shi so uku. Kenan sai ya zamanto takwas takwas so uku, takwas takwas so uku, kenan ya zama 24. Kenan ita da take buƙatar a bata ɗaya daga cikin takwas, kenan tunda takwas ɗin ta zama uku, kenan a kowace takwas sai a ɗauko ɗaya a bata. Uwa da take buƙatar a bata ɗaya daga cikin shida, to tunda shida shida ta zama so hudu, kenan a cikin 24 za a ɗauko kashi hudu a bata. Uba yana buƙatar ɗaya daga cikin shida, shi ma a cikin 24 sai a ɗauko kashi hudu a bashi. Kenan a cikin 24 ka ba uwa hudu, ka ba uba hudu, sannan ka ba mata uku. Kenan nawa? An fitar da 11. Kenan abin da ya rage 13. 13 kenan shine rabon wato shi ɗan ko kuma ƴaƴan. Kenan rabon da ake yi ba maganar cewa wani za a fara kasa a ba, sannan kuma a sake kasawa a ba wani, a'a, rabo ake a lokaci guda yanda rabon kowa zai fito. Ba maganar cewa a farko sai an kasa takwas an ba mace, sannan kuma a zo a kasa shidda a dau a ba uwa a ba uba. Idan aka yi haka, kenan an tauye haƙƙin wani. Kenan rabo za a yi a lullunka dukiyar yanda rabon kowa zai fito a lokaci guda. Kaga yanzu kaddara cewa miliyan takwas ce. Miliyan takwas in aka kasa a farko aka ba mace miliyan ɗaya, kuɗin sun zama miliyan bakwai. Da kuma miliyan bakwai ita za a kasa kashi shida, ko kuma kaddara cewa miliyan shida ce ya bari, to a miliyan shida yanzu in aka kasa ta kashi shida, aka ba uwa miliyan ɗaya, aka ba uba miliyan ɗaya, wannan miliyan huɗu kuma za a kasa ta kashi takwas. Kenan iya abin da ya bari shine za a raba shi, kenan ya zamanto yanda rabon kowa zai fito a wannan lokaci a bashi. In ya so abin da ya rage, shi wanda yake asif sai ya zo ya kwashi abin da ya rage, kamar yanda anan da zai yi jira. Kenan abin da ya rage shine kaso 13, anan sai ya zo sai ya kwashe shi. Kenan bayan an ba uwa kashi 4 a cikin 24, uba an ba shi kashi 4 a cikin 24 shine sudusi, sannan ita mata an ba ta kashi 3 a cikin 24 shine sumuni. Kenan abin da ya rage wannan kashi 13 shine nashi. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga fasali wanda malam ke mana bayani game da wato wata mas'ala wadda ta shafi al'amarin imani, ma'ana aqidar ahlus sunna wal jama'a game da imani. Shine kamar yanda malam yayi fasalin, shine yake cewa faslun fi kaunil imani yazidu bi qa'ati wa yanqusu bil ma'siya. Fasali ne wanda ke bayani game da wato kasancewar shi imani a aqidar ahlus sunna wal jama'a yakan dadu wato a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a. An gane in aka ce ba'a shine abin da aka ce kayi bakin gwalgwadon iko, abin da aka ce ka dena, to wannan sune abubuwan da ke kare imani. Sai ya ce wayan usbil ma'siya, sannan imani yakan ragu ya ja da baya a sababin saba ma ubangiji subhanahu wata'ala. Ita ma'siya imma abinda aka ce kayi aka shar'anta maka ka ki, ko kuma abinda aka hane ka aka ce kar kayi ka aikata, wannan shine ake kira ma'siya. Ma'siya kenan kishiyar ba'a ce, tunda in aka ce ba'a biyayya, abinda aka ce kayi bakin gwalgwadon iko, abinda aka ce ka dena. Shi kuma in aka ce sabo, abinda aka ce kayi ka ki, ko abinda aka ce kar kayi kuma ka aikata. Kenan da'a ita ke ƙara imani, saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke rage imani. Sai ce wa anna fasika ahlil milla, wato lalle fasikin ma'abuta wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce fasiki kenan mara da'a kenan, domin an ciro shi ne daga al-fisik. Idan aka ce al-fisik shine al-khuruju anid-da'a, rashin biyayya kenan. Rashin biyayya shine ake kira da fasikanci. To shine yace wa anna fasika ahadil milla, lalle fasikin ma'abuta wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana muminin da aka same shi yana aikata wasu ayyuka na sako, in ma abubuwan da aka ce yayi baya yi, ko kuma abin da aka ce ya dena, wato ya dinawa. Malam yace la yakfuru bi zambin duna shirk, wato baya kafirta a sababin wani laifi da yake aikatawa, indi laifin koma bayan shirka ne. Shirka ita kadai ce take kafirtar da mutum, ta fitar da shi daga cikin musulunci. Yace illa izastahallahu, malam yace sai dai idan ya halitta wannan aiki, domin duk wanda ya halitta haram shi kuma ya kafirta. Sai yace wa annahu, in har ya mutu bai tuba ba akan wannan aiki na sako ta hadal mashi'a, to lamarinsa na karkashin mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga damar yi masa rangwame, ya rangwamta masa. Idan bai rangwamta masa ba, zai azabtar da shi gwalgwadon laifinsa. Amma a ƙarshe, ko mun kankantar imaninsa, za a fitar da shi a kai shi aljanna. Sai malam ya ce wa anna tauba, kuma lalle shi tuba maqbulatun, abun karɓa ne, malam yugargir, matukar wato bawa bai kai gargara ba, a tsawon jiri da yini. Duk lokacin da mutum ya tuba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa, matukar bai kai gargara. In aka ce gargara shine kenan fitar rai. To shine malam ya zo mana da baitittuka wanda bayani akan wasu daga cikinsu ya gabata. Ba laifi mukan iya waƙo su, sannan insha Allah mu dasa darasi na yau. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, imanuna yazidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bizzallati wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kar rusuli wal fasiqu limilli yuzul isyani lam yunfa anhu mutlaqul imani lakin bi qadril fiski wal ma'asi imanuhu mazala finti qasi wala naqulu innahu fin nari mukhalladun bal amruhu lil bari tahta mashi'ati lilahin nafiza tahta mashi'ati lilahin nafiza insha'a fa anhu wa insha'a akhadha bi qadri dhanbihi ilal jinani yukraju imma ta'ala liimani wal ardu taysiru lihisabi fin naba wa man yunaqashil hisaba wa man yunaqashil hisaba udhiba wa la nukaffir bil ma'asi mu'mina illa ma astihlalihi lima jana wa tuqbalu at-tawbatu qabla al-gargara kama ata fi shir'atil mutahhara amma mata tughlaqu an qalibiha fa bi tulu'i shamsi min maghribiha. Wato shine madam Allah ya ji kansa ke fada a gulguje, imanuna yazidu bi ta'ati, yace imanunmu, ma'ana a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa, yazidu bi ta'ati, wato yakan dadu, wato a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Matukar mutum yana kiyaye dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abinda aka shar'anta masa na yi yana yi bakin gwalgwadon iko, abinda aka hane shi yana hannuwa, to imaninsa a kullun gaba zai yi. Sai ya ce wa naqsuhu, tawayar imani yakunu bizzallati, wato yana kasancewa a sababin zallat, wato ayyuka waɗanda suke na kurakurai, ma'ana na saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ma rashin aikata abubuwan da aka ce bawa ya yi, ko kuma a sababin aikata abin da aka hane shi, to a ta hanyar nan imani yakan ragu. Wanda bayani ya gabata, nassi na Al-Qur'ani shine ya tabbatar mana da cewa imani na da du'a, wanda ayoyi sun wuce a lissafa. Na daga cikinsu fadar Allah subhanahu wa ta'ala, allazina qala lahumun nas, inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. A cikin suratu Ali Imran. Haka in ka dawo cikin suratul Anfal, Ubangiji ta'ala na fada, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ash-shahid wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, in an karanta musu ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imanan, wadannan ayoyi sai su kara musu imani. Haka in ka gangaro cikin suratu Yunus, Ubangiji ta'ala na fada, ko kuma mu ce karshen suratu Tauba, Ubangiji ta'ala na fada, fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiru, kamar yadda yace wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiru. Haka in ka gangaro cikin suratul Kahf, Ubangiji ta'ala na fada, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Haka cikin suratul Maryam, wa yazidullahu allazina hatadaw huda. Haka sannan in ka gangaro cikin suratul Ahzab, Ubangiji ta'ala na fada, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sannan in ka zo cikin suratul Fath, Ubangiji ta'ala na fada, huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Haka cikin suratul Qital, suratul Qital ko mu ce suratul Muhammad, Ubangiji ta'ala na fada, wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Karshe cikin suratul Muddathir, liyastayqina allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imana. Waɗannan duka nasi ne na Alƙur'ani wanda yake tabbatar da cewa imani na da duwa. Haka kuma dalilai waɗanda suke nuna imani na raguwa sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, hadisin na cikin sahihain, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha'ani tariq. Manzo Allah yace imani yanki 70 da wani abu ne. Kololuwarsa fadar la ilaha illallah, wato kuma bayan sa karshen kasa, manzo Allah yace nisanta abinda zai cutar da jama'a daga kan hanya. Kaga anan yace yanki 70 da wani abu, wanda yake da yanki 50 ba dai ba yake da wanda yake da yanki 40. To haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa na cikin sahihu Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Yace duk wanda ya ga aikin asha daga cikin ku, manzon Allah yace yayi kokarin canza wannan aiki da hannunsa. Idan ba zai iya canzawa da hannunsa, manzon Allah yace yayi kokarin canza wannan aiki na asha da harshensa, yayi wa'azi yayi nasiha. Idan ba zai iya canzawa da harshensa, manzon Allah yace kyamaci abin da zuciyarsa, sai yace kyamar aikin asha da zuciya shine mafi rauni imani. Kaga wanda zai canza da hannunsa yafi wanda zai canza da harshensa, wanda zai canza da harshensa yafi wanda zai kyamaci abin da zuciyarsa, wanda ba zai iya fitowa ba ya fada. To wannan na nuna mana imani kenan yana karuwa kuma yana raguwa. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda hadisi ya gabata, da ya mamata wa'azi a ranar Idi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ban taba ganin masu tawayayyen hankali da tawayayyen addini sama da. Wata mata ta ce, ya Rasulullahi, menene tawayar hankali? Manzo Allah yace, yanzu shedar mace biyu ba matsayin shedar namiji ɗaya take? Tace kwarai. Manzo Allah yace, to shine tawayar hankali. Sannan manzo Allah yace, shin yanzu mace in tana al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi? Tace kwarai, haka ne. Manzo Allah yace, wannan shine tawayar addini. To haka dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da imani yana karuwa sannan kuma yana raguwa. Amma sabani ga murji'a, su imani baya karuwa kuma baya raguwa, yanda Allah ya saka shi a cikin zuciyar bawa kullun haka yake. Kuma babu bambanci tsakankanin imaninka da na Jibrilu da na Abu Bakar da na manzon Allah da sauran manzanni gaba ɗaya a aƙidarsu. Kuma su a aƙidarsu imani daban, ayyuka daban, don haka aiki na ibada baya kara imani, ayyuka na sako ba sa rage imani. Kuma in dai kace la ilaha illallah ko baka taba yin sallah, baka taba yin azumi, baka taba aikata aiki na ibada, ka sheke ayarka iya rayuwarka, to wannan kalima ta la ilaha illallah da kai kadai wato sakamakon ka aljanna a gobe kiyama. To wannan aqida ce wadda take ta ci karo da aqidar Ramzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita. An gane ku? A takaice abinda muke so mu gane, imani yana karuwa kuma yana raguwa. Miki kare imani ayyuka na ibada, miki rage imani ayyuka na sako. Sannan malam sai ya ce wa ahluhu fihi ala tafaduli, wato ma'abuta imani game da imani ala tafaduli, malam ya ce suna kan fifitar juna, ma'ana wani yahi wani. Shi ne ce wa ahluhu, ma'ana muminai fihi game da imanin da Allah ya azurta su, ala tafaduli, wato suna kan fifitar juna, ma'ana wani yahi wani. Shi ne malam ya ce hal anta kal amlaki, shin wai kai kaman mala'ikun Allah kake a wajen imani, aukar rusuli, ko kuma kamar manzannin Allah kake? Tambaya malam yake, imanin ka ɗaya ne da na Jibrilu alaihi salam, ko kuma imanin ka ɗaya ne da na manzannin Allah irin su annabi Ibrahim, su annabi Musa, su annabi Isa, su annabi Nuhu da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shin imanin ka da nasu ɗaya ne? Kenan kai kanka ya kare saka ba kanka amsa. To shine yace wa ahluhu muminai fihi game da imani ala tafaduli, wato suna kan fifitar juna. Dalilin da yake nuna mana cewa imanin mu ya bambanta, wani yafi wani imani, na daga cikin dalilai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa. Hadisin yana cikin sahihai, riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa. Manzon Allah ya ce baina ana na'imun, manzon Allah ya ce yayin da nake bacci, ra'aitu an-nasa uridu alayya, manzon Allah ya ce sai naga jama'a ana bujuro min da su, wa alaihim qumusun, manzon Allah ya ce a jikinsu akwai riguna, fa minha ma yablughu suli, daga cikin riguna manzon Allah ya ce wani ta tsaya daidai nonansa, wa minha ma duna zalika, daga ciki wani kuma nonan sama rigar bata kawo ba. Manzo Allah ya ce wa urida alayya Umar ibn al-Khattab, sai aka bujuro min da Umar, Allah ya kara masa yadda, wa alayhi kamisun yajuru, manzo Allah ya ce a jikinsa akwai doguwar riga ta sauka kasa har jante yake. Sahabai sai suka ce fa ma awwaltahu ya rasulullah, ya manzo Allah ni ka fassara wannan mafarki, kowa ga riga, wani ta kawo daidai nonunansa, wani bata kawo ba, Umar kuma gashi da doguwar riga har tana jan kasa, ni ka fassara haka ya manzo Allah? Manzo Allah sai ya ce addin, ma'ana tsantsar imani ne, tsantsar imani ne. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya zo da shi a kitabul iman, a cikin littafin sa ingantacce, wanda wannan yana nuna mana wato mun bambanta a wajen imani, wani yafi wani imani. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara cewa doguwar riga da ke jikin Umar har tana jan kasa, wannan tsabar imani ke. To shine anan malam yace hal anta kal amlaki, shin wai kai kaman mala'ikun Allah kake a wajen imani, aukar rusuli, ko kuma kamar manzanninsa? Kuma haka waccan aya da Ubangiji ta'ala ke faɗa, kuma awrasana alkitaba allazi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa alfadlul kabir. To dan haka wannan aya tana nuna mana cewa wato Allah ya bambanta mu wato a wajen imani. Kina anan kaga sabiqun bil khairat yafi muqtasid, muqtasid shi kuma yafi zalimun li nafsihi, domin malamai sun ce zalimun li nafsihi shine mutumin da ke aikata ayyuka na sako, muqtasid shine wanda ya takaita akan ayyukan da Allah ya wajabta masa, baya biyo baya da ayyuka na nafila, kuma ya nisanci abinda Allah ya haramta masa, amma abubuwa na makaruhi yana aikatawa. Shi kuma sabiqun bil khairat shine wanda ya tsare duk abinda Allah ya wajabta masa, kuma ya biyo baya da ayyuka na nafila. sannan ya nisanci duk abin da Allah ya haramta masa kuma tare da duk abin da ake ki ake kyama aka karanta shi ma ya nisanta haka can da Ubangiji ta'ala ke fada wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون أولئك المقربون kaga anan as-sabiquna as-sabiqun sun fi ashabul maimana an gane ko su suke sama da ashabul maimana sannan kashi na uku ga yacin kuma kenan ashabul mash'ama kenan in ka dau zalimu li nafsihi kamar yadda wasu malamai suka fassara cewa waɗanda suka kafirce ma ubangiji ake nihi shine sannan malam sai yace wal fasiqul milliyu wato fasiki wanda yake ma'abuci mibin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi mumini ne musulmi ne to amma yana rashin da'a ga ubangiji subhanahu wataala shine yace wal fasiqul milliyu wato mara da'a al milliyu ma'abucin wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zul isyani ma'abucin saba ma ubangiji malam yace lam yunfa anhu mutlaqul imani a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a kure masa imani kwata kwata a ce ya kafirta kamar yanda khawarij suka kure imani ga duk mutumin da ya aikata babban laifi yana ce a kansa to su wannan sun kafirtar da shi idan mutum ƙarya yi yana ce akan ƙarya su ya kafirta in yi da mutane kake ka kafirta in sata mutum yake ya kafirta in giya ya sha ya kafirta in zina ya kafirta in kwace ya kafirta a aqidar khawarij a sababin aikata babban laifi su sun kafirtar da mutum sun fitar da shi daga cikin musulunci to a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya aikata babban laifi koda ya nace akan wannan aiki yau da gobe to wannan ba ma kure masa imani kwata kwata mu ce ya kafirta sai shine malam sai yace lakin bi qadril fiski wal ma'asi yace sanide wato lakin bi qadril fiski wal ma'asi imanuhu ma zala fintikas malam yace lakin sanide bi qadril fiski gwalgwadan rashin da'arsa wal ma'asi da saban da yake imanuhu imaninsa ma zala bi gushe ba fintikas game da raguwa gwalgwadan aikin shi na saku da rashin da'ar da yake ga Ubangiji subhanahu wata'ala to imanin sa bai gushe ba yana nan wato game da raguwa kullun imanin sa raguwa yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min mazinaci baya zina a lokacin da yake zina halin yana mu'min haka barawo ba zai sata a lokacin da yake sata halin yana mu'min ma'ana inda yana da imani cikakke to ba zai saba ma Ubangiji subhanahu wataala kinan raguwar imanin shi ne shine ya kai shi zuwa aikata wannan ayyuka na sabo to dan haka kenan anan sai mu gane aqidar ahlus sunna wal jamaa aiki na sabo baya kafirtar da mutum su sun dauki irin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani game da wato ayyuka na sabo kamar yanda yake bayani game da cewa kafirci ya kasu kashi biyu akwai karamin kafirci akwai babban kafirci irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa isnatani finnasi huma bihim kufur manzon Allah yace tadudi guda biyu manzon Allah yace a cikin jama'a wannan kafirci ne sai yace abanu finnasabi aibanta mutum game da dangantarsa ka aibanta mutum game da dangantar shi ko sana'ar shi wani ya hatu alal mayyit da kuma yin kukan mutuwa kukan makoki na daga murya manzo Allah yace wannan kafirci ne a cikin mutane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tarji'u ba'di kufara kar ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'di junan ku ya zamanto yana sarin wuyan juna kuna yakar juna manzo Allah yace kar ku koma kafirai bayana to me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da kafirci anan shine kufrun duna kufur ma'ana karamin kafirci ne aiki ne na kafirai amma baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini kamar yanda Allah ya ambaci waɗanda suka yaki juna cewa suna nan a matsayin su na mu'minai kuma cikin suratul hujurat wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ubangiji ta'ala yace wa in qa'ifatani minal mu'minin naqtatan idan aka samu jama'u biyu na mu'minai suna yakar juna fa aslihu bainahuma ubangiji ta'ala yace ku yi kokarin sasanta tsakankaninsu kaga yakar juna da suka yi bai fitar da su ba daga cikin imani ya Allah yace wa in qa'ifatani minal mu'minin naqtatan tare da cewa sun yaki junansu ubangiji ta'ala sai ya ambace su cewa mu'minai Allah yace fa aslihu bainahuma sai yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan dayar jama'ar tai zalunci ta wuce iyaka akan dayar fa qatilul lati tabigi wanda tai zaluncin ubangiji ta'ala yace ku yake ta kenan ku goya ma wancan wanda aka zaluntar ku goya masa baya ya yake wanda ya zalunce shi hatta tafi ila amrillah sai ya dawo kan tafarki na ubangiji subhanahu wata'ala sai ce fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum to kaga anan da yace la tarji'u ba adi kufar kar ku koma kafirai bayana wannan yana nuna kafirci ne karami wanda bai kai babban kafirci ba to dan haka akai irin waɗannan nusus ne su khawari suke kafirtar da musulmi cewa duk wanda ya aikata babban laifi kawai ya kafirta dan haka suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Muawiya Allah ya kara masa yadda da sauran su a sanadiyar irin su Ali dan Abi Talib Khawarij duk sun kafirtar da su a sanadiyar wata fitina wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za ta kasance a cikin sahabban sa yanda suka yaki juna to dan haka shine anan malam yake ce mana lakin bi kadir fiski yace sanide yace da gwalgwadan aiki na sako wannan rashin da'a wal ma'asi wato da saban Allah imanuhu yace imanin shi fasiki ma zalafin tikasi wato bai gushe ba game da raguwa amma babu dalilin da zaka kafirtar da mai aikin sako in dai ba hadattawa ba shine anan malam sai yace wala naqulu kuma ba za mu fada ba mu ce innahu fin nari mukhalladun cewa shi abin dawwamarwa ne a wuta idan ya mutu kenan bai tuba ba domin su a aqidar khawarij da mu'tazila duk mai aikata aiki na sako in dai anan in ya aikata aiki na sako ya kafirta in ya nace akan wannan aiki har ya mutu bai tuba ba suka ce to dan wuta ne kawai zai dawwama a cikin wuta suka ce makomar sa wuta ce zai dawwama a ciki to malam yace mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa wala naqulu ba ma fada mu ce innahu shi wanda ya mutu yana aikata aikin sako bai tuba ba ba za mu ce ba finnari mukhalladun cewa za a shigar da shi wuta a dawwamar da shi a'a malam yace a aqidar mu bal amruhu lil bari lamarin sa kawai naga mahaliccin sa ubangiji subhanahu wataala ta hata mashi'atul ilahin nafiza wato lamarin sa kenan na ga ubangiji karkashin mashi'ar sa annafiza wanda take mai zartuwa wanda babu abin da ya isa ya tsare ta duk abin da Allah ya so to ba wanda ya isa ya hana yace insha afa anhu in Allah ya ga damar yi masa rangwame yayi masa rangwame wa insha akaza ai wa insha akaza ya shahi alhamza kin saboda larura ta waka shine yace insha afa anhu kenan insha afa anhu in Allah ya ga dama ya rangwamta masa kai tsaye Allah ya rangwamta masa laifin sa akai shi aljanna wa insha akaza in Allah ya ga dama kuma ya damke shi da ukuba kenan a azabtar da shi gurgurdan laifin sa dalilin da yake tabbatar mana cewa duk wanda ya mutu akan aikin sako bai tuba ba cewa dole ne a maida al'amarin shi karkashin mashi'atul ubangiji subhanahu wataala cewa yana cikin wuta wannan karan tsaye ne bugun gaba ne ga ubangiji subhanahu wataala kuma fada ce ka jingina ma ubangiji subhanahu wataala ba tare da ilimi ba wa yace maka yana cikin wuta ko da kofin giya misali mutum ya mutu a hannu a matsayin shi na musulmi to baka da dalilin da zaka kafirtar da shi kuma baka da dalilin da zaka ce dan wuta ne kawai iya abinda zaka fada lamarin sa na ga Ubangiji subhanahu wataala, tsakanin Allah da bawa kuma ba a shiga. In ya ga dama ya rungumta masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa, bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a, wala tasrifu wala tazunu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratul la wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu. Maza Allah yace ku kullu mubay'a dani, a bisa cewa ba za ku hada bautar Allah da wani, ba za ku yi sata, ba za ku yi zina, ba za ku yi kisan kai, ba za ku zo da wani yankin ƙarya wanda kuke kaga tsakanin hannuwanku da ƙawahuwanku. Yace kuma ba za ku saba ba game da duk abin da aka ce ku yi ko ku daina. Yace duk wanda ya cika da wannan alƙawari, ya cika da wannan mubay'a, manzon Allah yace sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace wa man asaba min zalika shay'an, wanda ko ya aikata ɗaya daga cikin wannan, misali yayi zina ko yayi sata, fa uqiba fid dunya, aka masa hukuma a nan duniya, iya abin da yake na haddi aka masa, sazan Allah yace fa huwa kafaratul la, wannan haddi da aka masa shine kankarar laifin, a lahira Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi. Misali mutum ne yayi zina aka masa haddi, ko sata ce aka yanke masa hannu, to a lahira Allah ba zai bincike shi ba da laifin zina ko laifin sata, wannan haddi da aka masa ya wanke masa wannan datti na sabon Allah da yi. Sai yace wa man asaba min zalika shay'an, wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan, yayi zina ko yayi sata ko wani daga cikin ayyuka na sako, sun masatarahu Allah, sannan Allah ya rufa masa asiri, ba a cimke shi ba. Maza Allah yace fa huwa ila Allah, lamarin shi na ga Ubangiji, idan ya mutu bai tuba ba yace lamarin shi na ga Ubangiji. In sha'a afa anhu, in Allah ya ga dama yayi masa rangwame, wa in sha'a aqabahu, in Allah ya ga dama kuma yayi masa azaba. Kaga wannan hadisi ne na cikin Sahihul Bukhari, duk wanda ya mutu yana aikin sako, to lamarin shi na ga Ubangiji subhanahu wataala. Duk mutumin da ya mutu yana aikata aikin sako bai tuba ba, kawai za a maida lamarin shi ga Ubangiji. In Allah ya ga damar yi masa rangwame, ya rangwamta masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. To dan haka shine anan malam yace wala naqulu, ba za mu fada mu ce innahu finnari mukhalladu, cewa dan wuta ne za a dawwamar da shi, kamar yadda su khawarij da mu'tazila suka fada. Malam yace bal amruhu, bari dai lamarin sa lilbari, na ga mahalicin sa Ubangiji subhanahu wataala, ta hata mashi'atil ilahin nafiza, wato na karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wataala, zartacciya wanda babu abin da yasa ya hana. Sai yace in sha'a afa anhu, in Allah ya ga dama yayi masa rangwame, wa in sha'a akhadha, in Allah ya ga dama kuma ya damke shi da hukuma bakin gurgudan laifin sa, bayan an azabtar da shi komun tsawon zaman da yayi a wuta, to a ƙarshe gurgudan imanin sa za a fitar da shi a kai shi aljanna. Shine malam yace bi kadiri zambihi, kenan zaman iya zaman da zai yi a cikin wuta, bi kadiri zambihi, gurgudan laifin sa ne, in Allah bai rangwamta masa ba, iya zaman da zai yi a cikin wuta, bi kadiri zambihi, malam yace gurgudan laifin sa. Sannan malam yace yukhraju, a ƙarshe kuma za a fitar da shi ilal jinani, a kai shi zuwa ga aljanna, amma sharadi in mata alal imani, in ya mutu akan tauhidi, indi ya mutu akan tauhidi, duk girman laifinsa, in ma ba a rangwamta masa ba, an azabtar da shi, to karshe komun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi na cikin Sahihul Bukhari, a cikin Kitabul Iman, manzon Allah yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa, yace ku je ku bincika wuta, duk wanda kuka sami imani a cikin zuciyarsa gwalgwadon nauyin kwayar komayya, Ubangiji ta'ala yace ku fito da shi. Maza Allah yace mala'iku za su je su bincike wuta gaba daya, duk wanda suka sami imani komun kankantar shi a cikin zuciyarsa za su fito da shi. idan aka fito da su sun kone kurmus sun zama tamkar gawayi manzo Allah yace za a jefa su cikin wata kurama ta rayuwa take yanke gangan jikin su zai fito yayi kyau manzo Allah ya sanya misali kamar yanda kwaya ta gabar kurama take tsurowa ta yi kyau sannan akai su aljanna to wannan yana nuna mana duk wanda ya mutu akan tauhidi to duk girman laifin sa baya haramta masa shiga aljanna kaddarcewa laifin al'umma gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama laifin shi ne shi kadai in dai babu shirka mutun ya mutu akan tauhidi to wannan baya har aikin da yayi na safu baya haramta masa shiga aljanna in Allah ya rungumta masa kai sai ya kai shi aljanna in bai rungumta masa ba za a azabtar da shi zai zauna a wuta gulgudan laifin sa sannan a ƙarshe kuma a fitar da shi a kai shi aljanna shine mallam yace bi qadri zambihi yace gulgudan laifin sa ne zai zauna a wuta in dai ba a rungumta masa ba a ƙarshe yukraju mallam yace za a fitar da shi a kai shi ilal jinani zuwa ga aljanna lafazin jinan jam'i ne na janna mallam yace in mata alal imani in ya mutu akan imani kenan iya abin da yake haramta ma bawa shiga aljanna shine mutuwa akan shirka domin shirka ita kadai ce laifin da Allah yayi alƙawarin cewa baya yafewa kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani amma yana gafarta duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda yaso kaga kisan kai koma bayan shirka ne zina koma bayan shirka ne shan giya koma bayan shirka ne cin kudin ruwa koma bayan shirka ne duk wani aiki wanda yake koma bayan shirka to Allah yana iya gafarta ma bawa amma shirka ita kadai ce mutum in ya mutu akan ta bai tuba ba to Allah yayi alƙawarin baya gafarta masa kuma Allah ya haramta masa aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar ubangiji ta'ala yace kusan da cewa duk wanda ke hada bautar Allah da wani ma'ana ke yin shirka ya mutu akan wannan shirka bai tuba ba faqad harrama Allahu alayhi aljanna tabbas Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar wuta ita ce makomar sa wa ma lidh-dhalimina min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su dan haka hadisi ne ingantacce na cikin sunan Tirmidhi ubangiji ta'ala da kansa yake faɗa yake cewa ya ibn adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira ubangiji ta'ala yake cewa ya kai dan adam kaddarcewa za a wayi gari kiyama ka zo mun da cikin kasa gaba daya da zunubai cewa naka ne na kai kadai sannan ka hadu da ni baka shirka da ni ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da guwayata zan zo maka da cikin kasa ga gafara kenan dan haka shine anan mallan ya nuna mana aqidar ahlus sunna wal jamaa duk aiki na sako da bawa yake aikatawa a rayuwarsa in dai ya mutu bai tuba ba to wannan sai a maida al'amarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala in Allah ya ga damar rangwame ya rangwamta masa in ya ga damar azabtar da shi zai azabtar da shi gulgudan laifin sa kuma a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna ko mun kankantar imanin sa sharadi dai ya zamanto ya mutu akan tauhidi amma duk wanda ya mutu akan shirka wannan to shine Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba kenan kaga anan sun kuskure akan fadar su cewa mai aikin sako in ya mutu bai tuba cewa kawai dan wuta ne kuma zai dawoma a cikin wuta wannan ba aqidar ahlus sunna wal jamaa bace aqida ce ta khawarij kamar yanda akwai bulbudinta a cikin jama'a ta musulmi sai kaji ana cewa ai wanda ya kashe kansa wai ya mutu kafiri wai mutumin da ya kashe kanshi wai ya mutu kafiri to idan ya kashe wani me yasa ba kwa cewa ya mutu kafiri ran shi hin na wani tai in ma a hankalce ne a ce wanda ya kashe wani ya mutu kafiri sai a ce mutumin da ya kashe kanshi ya mutu kafiri da kashe kanka da kashe ran wani wannan duk ɗaya ne kisan kai laifi ne babba daga cikin manyan laifuka amma baya kafirtar da mutum matukar mutum bai halatta haka ba kenan duk wanda ya kashe kanshi wannan ya mutu akan aiki wanda yake na sako babban aiki kenan mi zamu yi lamarin shi sai mu maida zuwa ga Ubangiji, zamu yi masa wanka irin yanda ake wanke kowane musulmi, ayi masa dukkafani kuma ayi masa sallah, sannan kuma a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi. Ba za mu ce dan wuta ne domin ya kashe kanshi, a'a, sai mu ce lamarin shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa, a ƙarshe kuma a kai shi aljanna in ya mutu akan tauhidi. Sannan sai malam ya ce wal ardu, wato bujurowa da Ubangiji ta'ala ya faɗa yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Wal ardu ya ce bujuro da bayi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala taysirul hisabi, wato shine wato sauƙaƙa hisabi finna ba, kamar yanda ya zo a cikin labari, ma'ana yanda ya zo a cikin wato alqur'ani da sunna. A ranar kiyama za a bujuro da bayi, kuma akwai bujuro wadda Ubangiji ta'ala zai ma bayinsa, bujuro wad kusan kada uku ce kamar yanda bayani ya gabata, wadda ake nihi anan bujuro ma bawa da duk abin da ya shuka a rayuwarsa. Ubangiji ta'ala zai tsaye da bayin shi a ranar kiyama a bujuro musu da ayyukansu, a ce ga abin da ka aikata na alkhairi da na sharri. To bujuro wadda ake wannan ga mu'minai shine yace wal ardu, bujuro ma da bawa duk abin da ya shuka a rayuwarsa, yace taysirul hisabi fil naba, wannan sauƙaƙa hisabi ne kamar yanda yazo wato finna ba a cikin labarin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani kenan da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. An gane nan ya shafi alhamza saboda larura ta waka ai finna ba'i, wato a cikin labari kenan, shine yace wal ardu taysirul hisabi finna ba, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Sai malam yace wa man yunaqashil hisaba, duk wanda aka masa bincike na hisabi aka ringa bin duddigin ayyukansa gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya, uzriba, to wannan za a azabtar da shi ba zai sha ba. Duk wanda za a masa bincike a ranar kiyama to ba wanda zai kai labari. To dan haka mu'minai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bujuro musu da aikinsu, ga abin da ka aikata a rayuwarka na alkhairi da na sharri, kai kaza kai kaza kai kaza, a gwada maka ka tabbatar da cewa laifinka ne. Ubangiji ta'ala sai ya ce to yanda na rufa maka asiri a duniya, ayo ma na rufa maka asiri, ba wanda zai gani. Haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji ta'ala zai sanya shamaki tsakanin shi da bawan shi mumini a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala sai ya bujuro masa da duk abin da ya shuka, yace ka san da cewa ka aikata kaza a lokaci kaza, ka san da cewa kai ka aikata kaza a lokaci kaza, ka san da cewa kai ka aikata kaza. Bawa yana cewa kware ya Ubangiji na, idan ya tabbatar da laifinsa Ubangiji ta'ala sai ya ce masa to kamar yanda na rufa maka asiri a duniya baka kunyata ba, Ubangiji ta'ala yace a yau ma na gafarta maka wannan aiki. To wannan shine akan bujuro ma da bayi mu'minai ayyukansu da suka shuka a rayuwarsu, ayyuka mara kyau. Idan aka gwada maka gashi nan a jumulce, sannan Allah sai ya ce ya yafe baka. Amma in aka ce duk abin da ka aikata da na alkhairi da na sharri, za a bi bayan ɗaya a yi lissafi, a yi abu duddugin wannan ayyuka, to ba wanda zai kai labari. Shine yace wa man yunaqashil hisaba, duk wanda aka masa bincike wato na hisabi na lissafin abubuwan da ya aikata, uzzi ba, to wannan ba zai kai labari ba sai an azabtar da shi a wuta. Dan haka hadisi na cikin sahihul bukhari, Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa ahadun yuhasabu illa halak, babu daidai da mutum ɗaya a ranar kiyama wanda za a masa hisabi ai masa bincike face sai ya halaka. Aisha sai take cewa ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'aka, Allah ya maida ni a matsayin fansar rayuwarka. Alaysa yaqulu Allahu azza wa jalla fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, tace shin Allah bai faɗa ba cewa duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki? Manzon Allah sai ya ce zalikal arab, yace wannan bujuro da aiki ne, a gwada ma bawa abin da ya aikata. Sai yace yu'raduna, za a bujuro musu duk abin da suka aikata a rayuwa. Manzon Allah sai ya ce wa man nunqishal hisaba halaka, duk wanda aka masa binciken hisabi manzon Allah yace ya halaka. A wata riwaya wa man nuqishal hisaba uziba, duk wanda aka masa binciken hisabi aka bi diddigin abin da ya aikata, to ba wanda zai kai labari, ba wanda zai kai labari. In dai aka ce ɗaya bayan ɗaya za a ma bawa bincike, su kansu ayyukan na alkhairi da ka aikata ba ka aikata su kamar yadda Allah yake so, kai dai bakin gwargwadon ikonka. To balantana in aka dawo akan ayyuka waɗanda suke na laifi. To da haka shine yace wal ardu, wato bujiro da ayyuka na alkhairi da sharri ga bayi a ranar kiyama, tasirul hisabi shine sauƙaƙa hisabi. A bujiro a gwada ma bawa sannan a gafarta masa fil nabai, kamar yadda yazo a cikin wato hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi na alqur'ani, sai yace wa man yunaqashil hisaba, duk wanda aka masa binciken hisabi aka bi ayyukansa ɗaya bayan ɗaya fuzzi ba, malam yace za a azabtar da shi. Sai yace wala nukaffir bil ma'asi mu'mina, malam yace ba ma kafirtar da mu'mini bil ma'asi a sababin ayyukansa. A aqidar ahlus sunna wal jama'a ba ma kafirtar da mu'mini bil ma'asi a sababin ayyukan sako, kamar yadda muka yi bayani a baya, duk wanda yake aikata aikin sako ba za mu ce kafiri bane, kuma in ya mutu akan wannan aikin sako bai tuba ba za mu ce dan mutane. Malam yace illa ma astihlalihi limajara, sai dai idan ya halatta abin da ya aikata na saban, abin da yake aikatawa na saban in ya halatta, to wannan ya kafirta. Saboda me yasa tsantsar aiki na sako baya kafirtar da mutum? Sai idan mutum ya halatta wannan aiki. Halatta wannan aiki mutum yayi ujirin abinda Allah ya haramta cewa halaka ne, ko da bai aikata aikin ya kafirta. Yanzu misali, giya ya abu ce wanda Allah ya haramta. To matukar mutum bai kudirce haramcin giya, idan yace kai giya wane ne ya haramta, ta yace kawai giya halaka ce, a zuciyarsa ya kudirce halaccin ta, ko da bai taba sha ba to ya kafirta. Haka abinda Allah ya halitta, idan mutum ya kudirce haramcinsa shi ma wannan mutum ya kafirta. Domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah, shi yake haramtar da abin da ya so, kuma shi yake halitta abin da ya so. Duk abin da Allah ya haramta ko manzon shi ya haramta, to dole mu yarda da haramcin wannan abu, ko da muna aikatawa mu yarda da cewa abu ne wanda Allah ya haramta shi. An gane ko? Duk abin da Allah ya haramta ko da kana aikatawa, to ka kudirce cewa wannan abu haramun ne. Kuma duk abin da Allah ya halitta ko da baka aikatawa, to ka yarda da cewa abu ne wanda yake halal. Dan haka wani sahabi ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi bali labari, ara'aita idza sallaitul maktubat, yace wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna, qala na'am, yace ya rasulullahi bali labari, shin yanzu idan na sallaci salloli na lokaci biyar, na azumci wata na ramadan, na halatta halak, na haramta haram, ban dada komai akan haka, shin zan shiga aljanna? Manzon Allah yace kware, me yake nihi na haramtar da haram? Ma'ana na yarda da cewa duk abin da Allah ya haramta haramu ne, na yarda da cewa duk abin da Allah ya halitta halaka ne, ban dada komai akan haka, zan shiga aljanna? Manzon Allah yace kware da gaske. To dan haka anan shine malam yace wala nukaffir, yace mu ahlus sunna wal jamaa ba ma kafirtar da mu'minan mu'mini bil ma'asi a sababin aikata ayyuka na sako. Kaga cewa wanda ya kashe kansa dan wuta ne, wannan ka kafirtar da shi, domin wuta ta wanda ya mutu akan kafirci ne. Shi ko kisan kai aiki ne na sako, kuma bayan shirka ne. Shirka ita kadai ce mutum ya mutu akan ta ya kafirta. Malam yace illa ma astihlalihi, yace sai dai tare da halittar da wannan aiki limajana game da abin da ya aikata, sai in ya halittar da wannan aiki, to anan mutum ya kafirta. Sai malam yace wa tuqbalu at-taubatu, yace ana karbar tuban bawa, wato qabla al-gargara, idan ya kasance kafin mutum ya kai gargara. In aka ce gargara, wato shine lokacin da rai yake yazo makogoro, yana sama yana ƙasa, kamar yadda Allah yake cewa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru, in kafin mutun ya shiga hali na fitar rai duk aikin da yake aikatawa na sabo in da ya tuba to Allah ya karbi tubansa. Yanzu misali mutumin da yake cikin kafirci kafin ya fara fitar rai in ya tuba ya musulunta Allah zai karbi musuluncin shi ko shekara 1000 yayi akan kafirci. Haka duk aikin da mutun yake aikatawa na sabo in dai kafin rai ya fara huta yana sama yana ƙasa in ya tuba Allah yana karban tubansa. Hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, lalle ubangiji ta'ala na karbar tuban bawa matukar bai kai gargara ba. Kuma nassi ne na alqur'ani ubangiji ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum 'adaban 'alima. Ubangiji ta'ala yace kusan da cewa shi tuba ana karbar shi ga waɗanda suke aikata ayyuka na sako bi shahalatin, wato akan wauta. Abinda ake nihi da jahala anan wauta, domin duk wanda ya saba ma Allah wato yana da nau'i na wauta. Inda mun san girman Ubangiji subhanahu wataala ba za mu saba masa ba. Anan jahilci, ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, an gane ko? Ana nihi jahilci, anan saba ma Ubangiji subhanahu wataala. Shi ne ya ce lalle ana karban tuba ga waɗanda suke aikata ayyuka na miyagun ayyuka, wato akan wauta kenan. Thumma yatubuna min qaribin, sannan su tuba a kusa. Me ake nihi kusa? Kafin su shiga fitar rai. Fa ulaika yatubu Allahu alaihim, waɗannan su ne Allah yake karban tubansu. Wa kana Allahu aliman hakima, Ubangiji ta'ala ya kasance masani ne game da bayansa kuma mai hikima ne. Sai yace walaysatit tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati, tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka bai zaman tuba. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, har aka kai lokacin da wato alamun mutuwa suka hadartu ma ɗayan su, kala inni tutul an, yace a yanzu ni na tuba. Mutumin da ya shiga cikin halin fitar rai, Ubangiji ta'ala yace wannan ba a karban tuban shi. Tuban shi in ya tubu ma bai inganta ba. Yace wannan ladina yamutuna hum kufar, balantana waɗanda suka mutu halin suna kafirai ko sun tuba Allah ba zai karbi tubansu ba. Kina wannan aya tana nuna duk wanda ya shiga halin fitar rai to ko ya tuba Allah ba zai karbi tubansa. Kinan wannan ga abin da ya shafi ɗaiɗaikun jama'a kenan. Shi ko tuba daman in tsakaninka da Ubangiji ne sharda uku ne, in sun cika Allah zai karbi tuba. Farko daina aikin sako, abu na biyu yin nadama akan wannan aiki na sako da ka aikata, abu na uku niyyar cewa a gaba ba za ka koma ba. In tuba ya cika waɗannan sharda guda uku, Allah yana karba. Wanda akwai sharadi na hudu da malamai suke karawa, wanda kuma shine ma na farko ya zamanto tuban ka yi shi saboda Allah, ba dan kasancewar kar a cewa nayi baya har yanzu yana aikata abu kaza. Tuba ibada ne. In zaka tuba, ka tuba saboda Allah, ba dan jin kunyar jama'a ba, ba dan wani abu da ya kurce maka ka tuba. A'a, kawai tsakaninka da Allah ne ka tuba. Kenan kai dan Allah, sannan kuma ka daina aikin saban, sannan kai nadama, sannan kuma ka kudirce a zuciyarka har abada ba za ka koma wannan aiki in dai ba shedani bai rijaye ka. In ku akwai haƙƙi na wani bawa, ka zalunce shi a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa, to anan sai ka nemi cewa ya yafe maka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa to yayi kokari ya nemi cewa ya yafe masa kafin yinin da babu dinari ko dirhami yazo shine yinin alkiyama. To dan haka kenan, sannan ga abin da ya shahi ɗaiɗaikun jama'a, kuma tuban ya kasance kafin mutun ya shiga hali na fitar rai. Domin duk wanda ya shiga hali na fitar rai ko ya tuba, Allah baya karban tubansa. Shine yace wa tuqbalu tawbatu, ana karbar tuba qabla al-gargara, kafin mutun ya shiga hali na fitar rai. Kama ata fi shir'atil mutahhara, kamar yanda yazo a cikin shari'a wadda take tsarkakakka kenan, kamar yanda yazo a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam yace amma mata tughlaqu an talibiha, sannan dai a duk lokacin da aka kulle kofa ta tuba ga wanda yake mai neman tuba, to wannan Allah ba zai karbutu ba. Wannan kenan abin da ya shafi kenan zamani na rayuwar duniya gaba daya. Kenan akwai lokacin da ake kulle kofar tuba, shine malam yace fa bi dulu ishamsi min magribiha, shi ko kulle wannan kofa na kasancewa a sababin hudowar rana daga mafadarta, wanda hudowar rana daga mafadarta alama ce daga cikin alamomin alkiyama. In rana ta fara hudowa daga yamma, to Allah yana kulle kofar tuba, duk wanda ya tuba a wannan lokaci ba a karban tubansa. Kamar yadda Allah ke faɗa a cikin suratul an'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Anan malamai suka ce ba'du ayati rabbik shine hudowar rana daga mafadarta. Ubangiji ta'ala yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, duk ran da bata yi imani ba kafin wannan lokaci, ko da ta yi imani, imanin ta ba zai amfane ta ba a wannan lokaci. Aw kasabat khaira, ko ta aikata aiki na alkhairi ba zai amfane ta ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. Azan Allah yace lalle Ubangiji ta'ala na shimfida hannunsa a cikin yini domin wanda ya aikata aiki na ashya a cikin dare ya tuba, Allah ya karbi tubansa. Kuma haka Ubangiji ta'ala na shimfida hannunsa a cikin dare domin duk wanda ya aikata ayyuka na sako a cikin yini ya tuba, Allah ya karbi tubansa. Azan Allah yace Allah bai gushe ba akan haka, kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta fara hudowa daga mafadarta. Kenan gaba daya a iya abinda yake rayuwa ta duniya, duk lokacin da mutum ya tuba, Allah zai karbi tubansa cikin dare ko cikin yini. Matukar rana bata fara hudowa daga mafadarta, amma idan ta fara hudowa daga mafadarta ko mutum ya tuba, Allah ba zai karbi tubansa. Amma abinda ya shafi ɗaiɗaikun jama'a kenan kafin mutum ya shiga fitar rai, idan ya tuba Allah yakan karbi tubansa. Amma matukar ya shiga hali na fitar rai, ko da ya tuba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi tubansa, ba zai gafarta masa. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.